na zamo wa kauli mashhuri shine zamo wa'anda suka tafi akansu suna da yawa to kowanne a kaulukan nan guda biyu wanda suka tafi akansu suna da yawa ba a so tsawaita gabar alwala ba mutum wajen wanke gabarsa ya zama inda zai wanke ya wanke fiye da inda aka ce to haka ba mustahabbi ba ne mu a mashabarmu shi ne yin daɗe bisa abinda wanke shi yake wajibi daga fuska ko hannaye zuwa kusassarin hannu ko gaba ko kafa ya zama ya wanke fiye da idansa to wannan duk ba mustahabbi ba ne mu a masabarmu wa'insu malaman a wasu masabobin suka ce haka abin so ne saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa haƙiƙa al'ummata suna zuwa masu haske a beban yi wa sofa ne a ranar alkiyama a gurabun alwala duk inda suke wankewa yayin alwala to a ranar alkiyama za su zo wannan wajen yana haske annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa man tada'a in qila yakum al-ghura fal yaf'al wanda ya sami iko ya tsawaita gabarsa a cikin ku to ya aikata to wasu malaman da wasu masabobi suka fahimta daga wannan cewa abinda ake nufi shine wajen wankewar mutum ya dade akai ma'anar dade akai kamar wajen wanke hannu zuwa mafaki ya wanke masalan zuwa damtse yayi kari kenan ko wajen wanke kafa zuwa idan sau ya wanke haƙi zuwa makyangyama ta kafa to yayi dade kenan saboda duk wannan sai ya zama mai haske a ranar alkiyama amma mu malamanmu malamin masabar Imam Malik abinda suka fahimta daga wannan hadisin shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar al'ummarsa ne cewa wajen alwala a ringa yin alwala wadda za ta zauna shine an tsawaita gabar kenan ma'ana an tsawaita zaman alwalar a gaba misali wanda zai alwala zai kafin yi alwala a fuskarsa ya kalli wani abu wanda yake haramun da idanunsa idanun da suke a fuska to yanzu in ya zo alwala ko ya wanke hasken alwalar ba zai dade a fuskarsa ba saboda kamar alwalar ta tadda wani abu wanda zai hana ta zama kamar misali wanda zai shafe ne kaga shafe so da in ya tadda wani abu sai zama ba dadewa zai ba amma idan ya zama aka yi shi akai waje wanda yake lafiyayye sai ya dade ko misali wanda zai alwala ya zama kafin ya wanke hannunsa ya dau hannun nasa ya taba abin da yake haramu Allah ya ce kai ya taba ko ya riƙe wata dukiya ta haramun da hannun nan nasa sannan kuma ya zo ya ce ba za ta yi alwala ya wanke hannun to yanzu alwalar tasa a hannun nasa ba dadewa za ta yi ba za ta dade yanda ake bukata ba saboda wannan zunubin da ya aikata da hannun zai hana alwalar ta dade a hannun nasa ko ya zama kafin ya yi alwala da kafarsa ya taka da kafarsa ya je wani waje inda Allah ya ce kai ya je to yanzu ya yi alwala yake kafar tasa alwalar a kafar ba dadewa za ta yi ba saboda alwalar ba ta samu yanda take so ba amma wanda ya zabo tun kafin yi alwalar ya kiyaye gabobin nan cewa gaba ɗayan su Allah ne ya ba shi kula da su lalle ne ya kula ne ya aikata da su kuma shi ya sa ma har aka ce ga ibada babba wadda take fuskantar sa ita ce sallah aka ce sallan nan kafin ya yi ta sai ya wanke su to ya zama ya wanke su da farko wankewa daga zunubi sannan ya zo ya wanke su wankewa ta biyu ta alwala ya wanke daga dauda wadda take zahira to wannan alwala ta sa sai ta dade a jikin nasa shine sai hasken nasa ya dade shine idalatul gurrati kenan a wajen malaman mu malikawa su yanda suka fahimta kenan a wannan hadisin to haka nan ba a shar'anta shafar wuya ba yayin shafar kai mutum ya shafa ne zuwa makwakwadar kansa ba sai ya zarce da shafar hawuya ba a'a ba laifi idan mutum ya gama alwala ya sa mayani ya share danshin daga jikin gabansa daga jikin gabobinsa wannan ba laifi bane cewa da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala aka kawo masa mayani ko yana bukata shi a ba bukata, wannan ba wai ya nuna cewa yin haka karahiya ne ba, saboda ba kowane aiki ne na daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake fahimtar da tashari'i ba. Akwai inda yake lalle aiki yake fahimtar da tashari'i, akwai kuma inda aiki zarar abin da yake fahimtarwa jawazi cewa abin ya halatta amma ba cewa abin nema ba ne ko abin hani ne daga gare shi ba. To, alhamdulillah.